da Prime Minister Birgira Shinine aka kaddamar da wannan kamfen ta riga kafin cutar coronavirus a yayin wani bikin da ya gudana a asibitin Kwararru Hospital General de Reference ta birnin Yamai yana mai cewa allurar ita ce hanya mafi a'ala wajen kare kai daga kamuwa da wannan masifa
wannan vaccine babu wani dubara sai shi kowa wanda ya kamata ya yi shi sai gaugawa ya zo inda ake yin shi saboda kiyayewar lafiyar jama'a duka kiyayewar lafiyar mai yin shi da waɗanda suke tare da shi Allah ya sa jama'a mu duk su gane babbar kariya ce da yadda Allah muka samu dukkan mutanen mu suka yi shi za mu samu sauki na wanga babban bala'i kuma babu wani ciwo babu wani matsala game da wanga vaccine
tuni aka ware wasu cibiyoyin musamman a manyan biranen wannan kasa domin gudanar da ayyukan wannan kamfen wacce za ta shafi wani rukuni na al'umma a zagayen farko kafin nan da mako hudu a sake yi musu wata allurar a zagaye na biyu in shi ministan kiwon lafiya Ahmed Boto
ma'aikatan likita da masu karamin karfi wanda suke da rauni na rashin lafiya kuma da jami'an tsaro kuma da hallo masu zuwa da kasashen waje duka wa'annan ya kamata a musu allurar a cikin kowace jaha za a kafa wurare wanda za a ga shoshawa anan dai cikin ne mai aka fara akwai wuri 21 inda za a ga shoshawa kenan duk wanda ya kamata ya je ta a yanzu ga je ta an soma kenan za a yi sai an ci al'umma duka insha Allah
likitoci sun kara nanata gamsuwa da nau'in wannan allura da ta fito daga kasar China saboda a cewar su ba wata tantama a game da kwarewar waɗanda suka yi wannan aiki Professor Ibrahim Suleiman kwararren likita ne a asibitin Kwararru ta birnin Yamai
lalle ana haɗin wasu abubuwa bisa su rezo su WhatsApp su Facebook amma duk laboratoire masu aikin wannan magunguna su ce ba wannan magani yana kawo matsala
wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta ƙasa Zubairu Sule ya karɓi tasa allurar a wannan farko na wannan kafe ya kuma bayyana mana dalilan sa na shiga sahu
kaga zan kare kaina daga wannan cuta coronavirus kenan kaga duk wani wanda bai same ta ba kaga ni zan kare shi daga rashin fasto ban dauka ciwo dan injin samu wani riba ta biyu zan yi yau duk in zani ta duk kasar da zani ta haya ta duniya ina da kati na allura na shaushawa da aka mani kenan ina aitar kati na da an tambaye na gode shi ba sai na ta wani gwada-gwada
a ranar Lahadi 21 ga watan Maris ne shugaban kasar Nishar Isu Muhammadu Mai Barin Gado ya karbi rukunin farko na tallafin allurar rigakafin cutar corona daga hannun jakadan kasar China wanda aka kiyasta cewa su kimanin 400,000 ne da za a yi wa mutum 200,000 kafin a nan gaba a samar da kari daga abokan hulɗa na waje Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.